yadda matan da mazaran suka gudanar da sallar sabanin shekarun baya sun shirya lakta ne a bana la'akari da maudu'in da ya mai da hankali kan wannan cuta ta COVID-19. Madam Ibrahim Ummul Muminina ita ce mataimakiyar darakta mai kula da harkar mata da yara kanana a nan jihar da mazaran.
Wannan sallah ta bana da muka shirya fi sabilillah sallah ce mun shirya ta bisa zancen wannan maudu'in ne. Bisa zancen mata ne za su hamar da suke bisa cutar wannan ta COVID bisan shi ne za a waye musu kai a kwatanta musu abubuwan matakan da ya kamata a ɗauka don kiyayewa da wannan cutar.
A wajen lakcar, ƙungiyoyin mata daban-daban sun bayyana irin gudunmuwar da suka bada wajen yaƙi da cutar ta coronavirus.
Sunana Maryam Manu, ƴan jarida ce da nake gidan rediyo Alternative da Magaram. Matsayin mu mata na ƴan jarida a nan da Magaram kan abin da ya shafi yaƙi da wannan cuta ta corona, mun bi sau da ƙafa aikin da shi wannan kwamiti na jiha yake na a ƙarƙashin jagorancin hukumar kiwon lafiya na Daren State ta da Magaram, da a faɗakar da al'umma, a waye ma al'umma mata kai a lokacin corona na gan mun taka rawar a zo a gani.
Ita ce Hajiya Maryama Mamman lalle da sunan ƙungiya ta mata jarumai. Mun yi aikace-aikace da yawa zamanin coronavirus, har yanzu ma dai ƙungiya tana ci gaba da aikinta. Tun shigowar alfahari ta coronavirus, mata sun yi kuɗi-kuɗi da kansu. An sayi sabulullukan da wannan canhu da ake sawa a hanci. Insha Allah mun shiga cikin wurare daban-daban don har mota muka ɗauka muke shiga wuri-wuri. unguwa muka yi ta wayewa kan al'umma saboda a lokacin nan a yi aiki da matakai na kariya. A zauwar corona ta biyu ana ci gaba da waya mata 'yan uwanmu kawunan su ma. Hajiya Sharifa Duke an ƙara ba mu kuzari dangance da ƙoƙari da mata suka yi, musamman ma a nan mun shi wata ƙungiya ta mata a lokacin da annobar ta fara. Ƙungiya ta mata ita ce wadda ta fara kawo taimakonta bisa hanyoyi na kariya waɗanda aka ɗauka. Kenan sai a ce alhamdulillah mata sun yi ƙoƙari wannan fanni.
Daga lokacin da cutar ta fara a nan Nijar har ɓullar coronavirus ta biyu, mata sun taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cutar, abinda ya kai hukumar kiwon lafiya ta jihar da Mazaran jinjina musu. Cewar Isaka Gambo, wakilin daraktan kiwon lafiya na jihar da Mazaran.
Bisa yaƙi ga wannan cuta ta corona virus, ƙoƙari na mata abun gudewa. Akwai mata likitoci saboda tunda aka fara samun kakin na corona virus, likitoci sun yi tsari an ringa kai su, wasu suna kwana ma a airport irin jirgi A, wasu kuma a hanya ta shigowa cikin gari kamar post de police. Hallo dai akwai kungiyoyi na mata su ma wannan a jinjina musu sun yi kokari mun gan su, kuma wasu din su ma suka ringa sawa suna sayin sabuli suna raba ma mata, kuma wasu suna zuwa kuma suna gargadi. Ya mu gode ma mata da mai gidan mu da ya rasa ya kunta a jinjina mata sun yi kokari a kuma kiwon lafiya ta jaha.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.